A ranar Lahadin nan ne 26 ga wannan wata na Fabrairu shekara ta 2023 da misalin karfe 11:30 na safe muka sami rahoton cewa akwai wata babban mota wadda ake kira trailer ta dauko loadin shinkafa daga kamfanin Al-Hamsat dake Sharada kuma tayi loadin wannan kaya ne zuwa garin Zaria sai motar ta dan sami dan matsala haka akan titin Zaria sai aka sami wadansu bata gari wadanda suka yi amfani da tsayawar da motar ta yi wasu suka yi gungu suka hau kan wannan mota suka daye tamfol din wannan mota suka shiga suka fara dibar shinkafa akan wannan titi suka kwance wannan tamfol Allah cikin ikon sa aka ankarar da jami'anmu su wata ba suka kai dauki inda wadansu sun ma fara tserewa sun fara shiga wasu unguwanni ko kauyuka dab da wannan kan titi na Zaria wanda sun biyo wannan mota ne a shetin daga kan bypass wajejan garin Beci dake karamar hukumar Kumbotso amma dai Allah cikin ikon sa mun kama da yawa daga cikin wadannan matasa da yawan su sun daddake buhunhunan wannan shinkafa Allah ba mu iko cafke mutum 19 daga ciki kuma an sami buhunhunan shinkafa guda 29 a hannunsu kuma muna nan muna fadada bincike da shi direban wannan mota da yaransa da kuma ita wannan trailer shinkafa tana nan babbar headquarter dinmu dake kan titin Zaria sannan muna ci gaba da fadada bincike kuma da zarar din mun kammala binciken da ya kamata a ce mun yi waɗannan waɗanda ake zargi da dibar wannan shinkafa zamu gurfanar da su a gaban kotu.